We had a setback in Baza that resulted in the loss of territories up till Mubi, but we're working very hard to retake those territories.
Kenneth Minima yace mun samu koma baya a Baza har muka rasa waɗansu yankuna har zuwa Mubi, amma muna aiki tukuru domin kwato su.
I want to continue to rekindle the confidence of Nigerians, and particularly the ordinary Nigerians who have suffered the pain of this insurgency.
Ina so in ƙara tabbatarwa mutanen Najeriya da ma waɗanda abin ya shafa cewa sojojin Najeriya za su ci gaba da sadaukar da rayukansu wajen ganin an shawo kan matsalar har mu kwato dukkan yankunan da ke hannun ƴan ta'addan. Na tambayi Sanata Bindo Jibrila ko sun samu bayanai a game da yadda suka kashe kuɗaɗen da aka basu domin magance ta'addancin, sai ya ce
CDS ne shine ya kamata ya bamu wannan bayani, amma a wannan karon yayi tafiya, muna jiran shi sati mai zuwa zai zo, shi ma za mu sashi a gaba ya yi mana bayani me yasa kai da wannan kuɗin nan da muka yi musu approving na 1 billion. Don hakika mu majalisa yanzu kowa ya fitira, don gaskiya kasan nan ana cikin wahala. Daga Maiduguri ba kasan ba, mutum bai waye gari ba sai ga daga nan har Port Harcourt ma wayannan abubuwan zai iya faruwa. So dole ne wannan karon mu taka sojoji birki ga state of emergency. Yau kusan so uku muka musu extend, kuma har yanzu kulliya bata biya kudin sabulu ba. Ba zan taba bari ga abubuwa talakawa kawai suna nan ba su da gata ba. Gwamnati an yi don su taimakawa mutane ne.
To sai dai Ashiru Sharif, shugaban kwamitin amintattu na kungiyar Arewa masu rajin kawo sauyi, ya ce ba a nan gizo ke saka ba.
Duk abinda mu muke a matsayin kungiya, ko wata Northern Elders Forum, ko ACF, ko wata kungiya Code Group, ko waye, duk wannan kungiyoyin da suke nan kawai abu ne suke yin sa na tayawa. Amma wanda za su kawo karshen abin, su magance abin, gwamnoninmu ne da 'yan majalisunmu na ƙasa. Amma sai muka yi rashin sa'a, gaba ɗaya hankalinsu baya kan mu, ba abin da idame su da halin da muke ciki. Kowanne ne kika dube shi zai ga abin da yake gabansa shine bukatar kankin kansa da yadda gwamnati take tafiya. Ba su taba budar baki kaji sun ce wai suna nunin cewa ma bai cancance ci gaba da zama a wannan office din ba. Balle ma su ce wai suna kokarin tsige shi a gwamnatanci. Balle su kuma gwamnonin mu sada kan su ce ba su yadda da wannan abin da yake faruwa ba. Ya ake samun wannan chabewar al'amura.
Shi ma dai Mark Amani yana zaman shugaban kananan kabilu na Arewa, ya ce daga kin gaskiya sai bata.
In kina neman mugaye ko mugunta ko rashin fahimta ko ko makamanta ka, wallahi dan kika sami yan Arewa shi an gama. Domin su mutanen North East su an musu shigo shugo ba zurfi, an kai su an baro. To amma me yau da zarar aka ce duk abin da zai taso sai ka ji ana maganan Arewa ne. To Arewa nan fa gaskiya da ne aka yi zamanin Arewa. Yanzu ina gaya maka, inda a ce wani abinci zai fito a ce dama Arewa ne, ina gaya maka wallahi ni ba zan ci ba. Abubuwan abun kunya ne, kai har ma ya wuce kunya ma, bakin ciki ne a take.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.